Jirgin saman jihar Bauchi wanda ya makale a kasar Morocco ya dawo gida. Jirgin saman mai daukan mutane 54 ya sauka ne a filin jirgin saman kasa da kasa na Abubakar Tafawa Balewa dake Bauchi a karkashin jagorancin matukin jirgi Captain Moyo. Mataimakin gwamnan jihar Bauchi Alhaji Nuhu Girado Saddaunan Jamare shine ya karbi jirgin.
Yau ya tabbata ga jirgi ya sauka Bauchi. Wayansu ƴan abata tsakani ne cewa muka yi jirgin mu da yake kasa baya cikin Najeriya amma yana Morocco. Aka dauki wannan wani dan jarida ya je rubuta cewa jirgin da aka sace daga Bauchi kaman wani kwalin abin me muna yin alfahari da dawo da wannan jirgi saboda jirgi da aka siye shi shekara 9 ba a more shi ba. Muka ce dole jirgin nan ya dawo kuma mutane su amfana daga wannan jirgi.
Kaman wace yarjejeniya ce kuka kulla da wannan kamfani a halin yanzu?
Daman akwai yarjejeniya tsakanin su da gwamnati da ta shuɗe. An siye jirgi ba kuma su suka saya ba, zanin wani amin ma'azu aka siye jirgin nan kuma su suka zo suka gaje shi amma rikon sa kenan kashin da aka yi sabanin da aka samu kenan muka ce ba za mu yadda ba jirgi ya dawo gida a ganshi saboda yanzu ina jin lissafin da muka yi wajen kusan miliyan 800 aka kashe akan wannan jirgi kuma bai kawo miliyan 200 ko 300 ba.
Captain Moyo shine manajan kamfanin Overland wanda jirgin ke hannunsu ga bayanin da yi.
I know that the aircraft Yankari belonging to Bauchi State is in Bauchi State now at the airport. It has been in scheduled maintenance in Morocco. It will continue flying.
Yace sunana Captain Moyo, manager director kamfanin Overland. Na san cewa jirgin saman Yankari mallakar jihar Bauchi ya iso filin jirgi, an gudanar da gyare-gyare kuma za a ci gaba da tashi da shi. Zai rinka tafiya kasa da kasa ne?
International route or where? It depends. It came from Morocco to Nigeria.
Wannan ya danganta ne, ya taso daga Morocco zuwa Nigeria. Yakubu Shehu Abdullahi, shugaban kwamitin kuɗi ne a majalisar dokokin jihar Bauchi, ya ce majalisar dokokin za ta gudanar da bincike don gano kuɗaɗen da jirgin ake tsammanin ya samar.
A matakinmu na 'yan majalisa za mu yi amfani da irin dama na doka da ya bamu mu faɗaɗa bincike akan wani hali jirgin yake ciki, sannan kuma kuɗaɗen da aka yi tsammanin ya tara don haya. Za mu bincika mu gani kudaden an biya, in ya zama to cewa mun bincika mun samu kamfanin da aka ba su haya ba su biya ba, za mu iya bakin kokarinmu mu kira su kuma za mu yi shi a fili abinda ake cewa public hearing kowa ya gani. In sun biya shikenan alhamdulillah za mu nemi yanda aka yi da kudin, ko ba su biya ba za mu nemi su biya kudin talaka.
Abdulrahman Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Nigeria.